NVOA. A wannan shiri na hudu za a ji Alhaji Kamilu Hussein Muhammad da Alhaji Bello Fusiga na Fadama da Muhammad Nazir Sa'i inda za su yi nazari kan ayyukan ƴan jarida da batun take doka a Ghana. Bari mu miƙa ku ga jagoran shirin Ridwan Muftar Abbas.
Za mu duba matsayin da ƙasar Ghana baikin cewa ana mun fada cikin matsin tattalin arziki da makamantansu. Darajan ƙasar Ghana kuma yayi ƙasa in ana zancen yanda ake ma'amala da ƴan jarida. ƴan jarida ba gaira ba sababu suna aikin su salin alin a duke su a ƙarƙashin wannan gwamnatin. Darajan wato ƙasar Ghana wurin kula da mutunci da darajan ƴan jarida yayi ƙasa. Ku ne masu mulki har yau, ko kana so kai ka fara wannan abin nan? Ba dubi.
Sunana Alhaji Kamil Hussein Muhammad, ɗan jam'iyyar Movement for Revolutionary Change, as a Movement for Change. Magan da ka kawo gane yanayin kanda ƴan jarida ke cikin kunci na yanayin bayi da bayani da suke so na independence in kansu. Wannan kowane gwamnati ya kamata a blame ta. Ba a blame one government. Successive government ka zo gana duka ƴan jarida sun yi abin gani, sun yi abin a taɓa musu, kuma an ce akwai libel law don ka kawo maganan wani da ba daidai ba, mishi ya aika ka court, ko ba haka ba? Ai, lokacin NDC kuma mun gani a Jubilee House, Sabafiya ya kama ɗan jarida ya kakkara kameranta ya bubbuge ta. Kowa ya gani ya zo duniya wannan lokacin NDC mai an kai ba ai komai ba. Haka MPP kuma ya zo, dole wani kuma ya shiga wani yanayin da bai kamata ba.
Ai, a haka bai dace ta wulakanta ɗan jarida sai muka lura salon mulkin NDC bai dace mana ba, mun sauke shi don muna son a samu gyara. Sai gwamnati sabon da ka kawo sai shi kuma ya zo yake wannan abin nan, ka ce ya dace?
Shi yasa muka ce da MPP da NDC a yi watsi da su a kama Movement for Change. Mu za mu kawo sabon salo. Ina so in gwada maka man abin ruwan dare ga magari ne. Ruwan dare ga magari da NDC da MPP duka kowa na da laifi ga wannan matsayi. To mu ne mun ka zo a wanke muke, muna haske kamar watan 15. Mu muka ce mu yanzu mun hito a zaɓe mu, in mun zo an ga sakin yanayi.
Nazir, ka ji batun ɗan jarida da yadda irin kisar da aka yi ma wasu har yanzu ba a neman musu haƙƙinsu ba, me za ka ce akan wannan?
Alhaji Muhammad Nazir Sa'id, Director sadarwar jam'iyyar NDC a bangaren Zango. Ina jin tunda aka kafa Fourth Republic, demokratiya cikin Ghana na fudu, ba mu taba ganin ayi warakanci, ayi zamba, ayi kisa, ayi banna kamar yadda muka gani a gwamnatin Nana Addo Dawumia. Banna kan cewa take doka, inda abinda doka ya nuna a take dokan ayi son zuciya, shine bannan. Na farko, ba Ahmed Suwale kawai shine wato ɗan jarida da yake ya fuskanci kisa ba. In mun tuna a ofisin wato MPP dan kansu, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, a gama ɗan jarida a duke su, a kwace kamarorin su, su komo su bada hakuri, a koma yi kuma su sake yi aka nan. Ba so ɗaya ba, ba so biyu ba. Akwai ɗan jarida ake kira Manasseh Azure, wanda yake shi ma ya kokarta kwarai cikin bayyana cin hanci da rashawa da aka boye. Ya bar garin nan ya gudu a zamanin Nana Addo da Bawumia a gwamnatin MPP. Me yasa? Yace wai yana tsoron maransa saboda ya ga abin ya kai kusa da shi yanda ake masa. Ba a taba samun gwamnati wanda za a samu ɗan gwamnati yana cikin gwamnati kuma ɗan majalisa ne ya tashi tsayin daka ya fito kiri da buzu ya ce wai a yaƙi wani ɗan jarida ba, sai a gwamnatin Nana Addo Dawumia da Bawumia. In ka duba kira da Japan irin maganganun da yi kan waɗansu ɗan jarida. Yau da nake magana ga akwai wanda yake ya bunƙasa ɗan jarida, wato Anas Armiyawu Ana. Wato aikinsa ya bunƙasa duniya duk baki ɗaya ana ganin irin aikinsa. Ko shugaban ƙasanmu yau kamin ya samu sarauta sai da yin mutanen Ghana alkawari, zai yi amfani da irin yanda Anas ke aiki wurin cin hanci da rashawa. Yau shi Anasin
ya bar gari kaf gaba da sai dai kaji ya je wani gari yana musu aiki saboda gwamnatin Nana Adunga da yazo an matsa ma dukkan wanda yake zai kokarta yayi wani wato aiki ta jarida ba kuma haka nan kawai ba gidan jaridu da kansu an kulle ba daya ba ba biyu ba
sa misala yayin gwamnatin tayi asana sara ne ya kuma mataki da
akai tsaye samu so da mu yi zurfin bincike wannan ba shakka cikin shugaban mu His Excellency John Dramani Mahammed yayi wannan alƙawari kai tsaye zamu yi zurfin bincike saboda yau waɗanda ake zaton suna da hannu ciki dukkan suna cikin gwamnati ya kuma za a yi a ce an musu bincike da an ajiye su gefe ne aka je ana bincike da yau mun gano asalin maganar da kuma yanda abin da ya kamata a yi
zamu koma wurin Gado Fusiga akan wannan batun
sunana Alhaji Gado Fusiga na Fadama da farko sai batu yake na hukunsa yo ina jin ana batun wai Ahmed Sale dan jarida an kace shi ya zama ma NDC headache suna magana kuma abokin nan mutuwan shi ba wanda zai ke kaman ya ji dadin abun da ya hafi wani abu ne kaman accident ne yo ana cikin binkisen wanga ba wai magana yayi eh agobe akwai wanda to yanzu shine nake zai wannan magana baban governor Japan Supreme Court haje abun ga jaji ne baban governor Japan mutun ne ya sa aka sa bindiga kalbe shi make tana Supreme Court tana da tana shayar da danta an sa an halbe eh ka fadi wannan magana yes eh to shi ya sa wannan don shi soja ba hukunci wuri ubangiji ko nake babu ba rama ba ne su ba mutane ba ne Supreme Court ah don shi ba hukuncin wannan soja nake ba wanda aka kace nike lissafi su in ya kai wurin hukunci ake don saboda soja ne ubangiji bai hukunta su ko no you have to ubangiji bai hukunta su muna batun fit da rai ne fa imma ko soja ko revolution ko civilian batun fit da rai muke yi ko ba haka ba sai nake in ya kai muka kai ga ubangiji wato zake don saboda Rollins ya zama soja bai hukuncin wannan kisan nan ah to a cire wanga kuma bar ma ubangiji amma abun da nake cewa ne His Excellency Nana Ado ina cikin kwararrun da suka demonstrate kan batun kowa ya samu inkinci cikin kasan Ghana ga da wani dan jaridan da ake kiran shi Kosi Pratt an yi wani demonstration batun wurin su wai kuma plaku duka ina ta ma kuna da labari ai kake don saboda kana kai jam'iyyar NDC yes siyasa abunda nike fadi ne to abubuwan nan da kake ganin ga ana cikin fama amma kan ke wurin gabo amma wane ne ya kawo wurin ga kete-kete NDC sun fara tun soja har suka zo farin fulla suka zamna kan kujera wanga abu duka bai maka yake ba
Alhaji Muhammad Nazir Said an anyi batun jajojin da aka kashe alkalai wani lokaci bai kamata mu manta ba an hassasa akai bincike aka samu Amadeka wanda yake shine aka samu wannan laifi kuma aka hukunta shi kuma gwamnatin soja ne ma ba gwamnatin wato demokratiya ba an samu Amadeka wanda yake an kuma aka da aka bude reconciliation an sake bude wannan magana aka kawo komai kuma ya koma kan wannan Amadeka da aka yi ma hukunci saboda shi ba wanda zai kawo mu da yace wai an kashe wani alkalai ba yi hukunci ba an yi hukunci an yi hukunci
kuma ba ta kwara nake tare da mu dama cikin minti 5 wanda ke da wani tambaya da dai ma kowanne daya cikin su
nagode kwarai kuwa sunana Ibrahim Usman Usman Dulugo ina neman tambaya Alhaji Gado Fusiga na Fadama ana butun dumso muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts din mu kuma John Dramani Mahama ka duba cikin Ghana record shi ya ba mu 1140 megawatts ga million light to na nado dan kwa kufaru da bawo miya suka zo ko one single megawatt ma ba su ba mu ba isa idan yau suna ce light mu yayi stable alhali muni da kai duka mun san kuma muna cikin dumso har wa yau me suka yi game da batun light
da wannan tambaya na Ibrahim Usman Saman Dulugo zamu dakata a yau sai makon gobe zamu ci gaba yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausalin muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas da ya jagoranci shirin sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.